Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Alhamis 1 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince da kasafin kuɗin baɗi. Sai dai bangaren ƴan adawa a majalisar ya nisanta kansa da kasafin.
Ana tsammanin za a samu kuɗi kashi 54% daga waje, su kuma kasashen waje ga wannan yaƙi wanda ake na Ukraine, su da kansu matsala ta makamashi ta dame su. Kuma na biyu bashi ya muna yawa wanda ɗiyanmu da jikokinmu in bai hankali ba sai ta kai gare su za su biya shi.
Za kuma mu leƙa jihar Adamawa Najeriya, inda za ku ji ƙorafin da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa ke yi kan rashin samun kayan tallafi da kuma abin da hukumomi ke cewa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga shakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Gwamnatin Taliban ta kare matakin haramta watsa shirye-shiryen rediyo na FM daga wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu da Amurka ke ɗaukan nauyi. Ciki har da BOA Afghanistan, bisa zarginsu da kare dokokin cikin gida na ƙasar. Haramcin na BOA da Azadi Radio, waɗanda wani ɓangare ne a Afghanistan na Radio Free Europe, Radio Liberty ko RFERL, ya fara aiki a yau Alhamis ɗin nan, kwana guda bayan da ma'aikatar yaɗa labarai da al'adu ta Taliban ta ce ta samu ƙorafe-ƙorafe game da shirye-shiryen da suke watsawa, amma babu takamaiman bayani. Babu tabbas ko haramcin zai shafi sauran gidajen watsa labarai na ƙasa da ƙasa waɗanda suke yin amfani da tsari ɗaya don watsa shirye-shiryen FM a Afghanistan. Afghanistan tana da dokokin yaɗa labarai, kuma duk wata kafa yaɗa labarai da aka samu ta saba wa waɗannan dokoki za a kwace damarta na bayar da rahoto da watsa shirye-shirye a cikin Afghanistan. Ji Abdul Kahar Balki, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Taliban, ya faɗa a cikin wata wasiƙa ga BOA. Daya ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki, wato HIV ko SIDA, wanda akan gudanar da bukukuwa irin wannan rana tare da tunawa da waɗanda suka kwanta dama sakamakon wannan cuta. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Ranar 1 ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tuna da masu ɗauke da cutar HIV ko SIDA, wanda akan gudanar da bukukuwa irin wannan ranaku da kuma tuna da wanda suka kwanta dama sakamakon wannan cuta. An da soma gudanar da irin wannan bukukuwa a shekarun 1988 da kuma kai kiyasin cewa mutum miliyan 38 ne dai suke ɗauke da kwayan wannan cuta. Ana dai faɗakar da jama'a game da kare kai daga kamuwa da wannan cuta. Dr. Barkindo Muhammad Saidu shine babban sakatare a kuma kare yaduwar HIV ya yi ƙarin bayani game da gidingin masu ɗauke da ƙwayar wannan cuta.
A shekarar 2018 wato 2018 an yi babban kididdiga wanda ba ta insha duniya ba, aka yi shi a Najeriya wanda aka yi dukkan jihohin Najeriya. To wannan ne sai ba da lissafi ko kuma kimantawa da waɗanda suke ɗauke da wannan larurar. A jihar Borno muna da kashi 1.2 a cikin 100, wato bil ma'ana idan aka fassara shi da yawan al'umman jihar Borno wanda muna da miliyoyi yanzu kusan miliyan 6.8, ya nuna kan ci mutane kamar kusan 80,400 suke ɗauke da wannan larura ɗin a jihar Borno. A ko sun sani ko ba su sani ba dai wannan shi ne wanda muke da shi, amma kuma abun bakin ciki shi ne bai wuce mutane 20,000 ne kawai suke zakulosu a kai suke shan magani ba. To kaga 60,000 nan kuma wannan kan gaskiya har yanzu sai mun zage dan sai mun je mun nemo su, sun kawo kansu an gwada su a fara ba su magani. Ko magani a jihar Borno kyauta ne, haka kuma gujin a jihar Borno ma kyauta ne.
Ko me mutanen da Allah ya jarabta da ke ɗauke da wannan ƙwayar cuta ke cewa ne game da wannan rana?
Sunana Hassan Mustafa, wato ni ne Northeast Coordinator kenan na ƙungiyar da ake kira shi NEPAL. NEPAL kuma wato kamar an abbreviation ne, yana nufin ƙungiya ne wanda suke ɗauke da ƙwayar cutar HIV.
Kamar wani muhimmanci wannan rana ta yi gare ku?
Muhimmanci da yake da shi ne mukan duba abubuwa guda uku. Na farko mukan duba cewa tun da aka fara yakan kau da wannan ƙwayar cuta ɗin, wani irin nasara ne akai, wani irin ƙalubale ne ake fuskanta har yanzu, ya za a magance wannan ƙalubalen da ake fuskanta. Na biyu kuma akan tuna musamman wanda suka rasa rayukansu game da wannan ƙwayar cuta ɗin, din, musamman lokacin da ba a zo an gane magani an fara shan magani da sauransu ba. Na uku kuma mukan kawo wani musamman wani take a kowane shekara na me ya kamata a yi, wanda zai zama to kamar shine hanya na magance wannan kalubalen da aka fuskanta yayin gwagwarmaya na kauda wannan kwayan cuta din.
Muhimmin ce alhamdulillah mun gode Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji ya musu rahama, mu da muke rayu kuma Ubangiji Allah ya bamu lafiya da abin da lafiyan za ta ci. To mun gode wa Allah dai, Allah nuna mana wannan rana, muna murna kuma muna farin ciki.
Wasu mutanen da suke dauke da kwayan cutan HIV ko SIDA kenan ke bayyana ra'ayinsu game da muhimmancin wannan rana gare su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu.
To kai ma a gaida kai Muhammad Hafiz Baballe da ka karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi na'am da kasafin kudaden shekarar 2023 da nufin baiwa gwamnatin kasar cikakken damar gudanar da ayyukan da ta kira na inganta rayuwa al'umma. Sai da yan adawa a majalisar sun juya wa kasafin kudin baya saboda a ce wasu ba yi la'akari da halin da kasar ke ciki ba a yanzu. Daga yamai ga rahoton da Sulaiman Barma ya aiko mana.
Shugaban majalisa, cikin waga doka mun gane cewa duk ma'aikatar da ta ɗauki matasa aiki gwamnati yana sauƙaƙa mata cikin biyan haraji.
Waɗanda Allah ya kaddara an aza musu responsibility kin kashe waɗannan kuɗi, su yi matalakawa adalci. Gwamnati wadda ta nomo kuɗin nan ta sa su alar da disposition, su yi mata adalci.
Irin yadda muhawara ta kabre a zauren majalisar kenan a cikin daren jiya Laraba lokacin da ake shirin ƙuri'a akan kasafin kudaden 2023, zaman wanda ministan kudin ƙasa Dr. Ahmed Jidu da mukarraban ma'aikatar kudi suka halarta ya kasance wani lokaci na yiwa kasafin filla-filla. Abin da ya sa a ƙarshe 'yan majalisar suka yi na'am da shi da ƙuri'u 135 daga cikin wakilai 166. Honorable Zabai Musa ya bayyana dalilansu na amincewa ƙudurorin gwamnatin ta Niger.
Wannan kasayin kuɗi a jikin talaka ne za a matso kuɗin. Mu kuma ikonmu da muke yi don talaka ya ji daɗi, ba don talaka bai a matse shi sosai. Saboda haka muka waiwaya wajen abokan hulɗa masu hannu da shuni su kama mana yawanci kuɗin wannan duka ba mu shi za a yi bashi. Wani wayanci kuma kudin wannan za a bamu kamar tallafi ne na don mu samu dan sarari a cikin harkar kasayin kudin mu.
Rashin gamsuwa da hanyoyin da za a yi amfani da su wajen tattara kudaden da ake bukata da kuma yadda aka yi burus da matsalolin 'yan kasa a kasafin na 2023 yasa 'yan adawa suka yi watsi da shi. Honorable Mutari Usman dan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa.
Ana tsammanin za a samu kuɗi kashi 54% daga waje, su kuma kasashen waje ga wannan yaƙi wanda ake a Ukraine, su da kansu matsala ta makamashi ta dame su. Kuma na biyu bashi ya muna yawa, wanda ɗiyanmu da jikokinmu in ba mai hankali ba sai ta kai gare su za su biya shi.
Tun daga 2015 wato lokacin da Niger ta tsinci kanta cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro, hukumomin ƙasar ke tanadin babban kaso na kasafin shekara domin kula da wannan fanni. Kamar yadda a wannan karan aka warewa ayyukan tsaro kashi 13 daga cikin 100 na kasafin shekarar mai shirin kamawa. Matakin da shugaban kungiyar Alternative Expositoyen da ke bin diddigin kasafin kudin kasa Musa Cangari ya ayyana a matsayin wata raguwar dabara.
Shi abin da ya kamata a gane, in mutane harkar makarantu ba su da yadda kyau, matasa ba su da aiki, manoma ba a tallafa musu su samu ce maka, wannan babban tashin hankali ne. Duk irin makamai da za a saya, duk irin kudin da za a zuba a fannin tsaro, ba za a samu kwanciyar hankali ba muddin talaka ya cikin halin kakanni kai.
Miliyar ko kuma biliyan 3,245 na sefa ne gwamnatin ta Niger ta kuduri aniyar kashewa domin ayyukan kasa a shekarar 2023, kasafin da ya dara na 2022 mai miliyar ko kuma biliyan 2,880 yayin da kasafin 2021 ya kunshi miliyar ko kuma biliyan 2,830. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
To, wasu mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun koka bayan da suka gaza samun tallafin da hukumar raye shiyar arewa maso gabashin kasar ta bayar don waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa. Sai da gwamnatin jihar ta Adamawa ta kare kanta tana mai cewa ta raba kayayyakin tallafin ga mutanen da ambaliyar ta shafa. Galado Salisu Garba da ƙarin bayani.
Biyo bayan matsalar ambaliya da ya addabi al'umma a watanni uku da suka gabata a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassan Najeriya kamar irin su Jigawa da Bauchi Hadama da Kano, matsalan da ya janyo asarar rayuka da kuma gonaki da ma gidaje a yankin jihar Adamawan, yayin da sama da mutane 300 suka rasa rayukansu, gidaje da gonaki fiye da 6000 ne kuwa suka halaka, lamarin da ya janyo hukumar raya shiyar arewa maso gabashin Najeriya kawo musu kayan tallafi irin su abinci, shinkafa, bargo da kuma sauran kayan masaruhi, ciki ma hada wasu suturu na manya da kuma na yara kanana. Sai dai al'amarin da wasu 'yan jihar waɗanda lamarin ambaliyar ya shafa sun koka kan cewa sama da kwanaki 65 kenan shiru kake ji. Malam Ibrahim da ke karamar hukumar Song a jihar Adamawan shine dai wanda ya jawabi a madadin dukkanin al'umma da suka shiga cikin wannan halin na yankin karamar hukumar Song, wanda ya ce
mu ne muke neman taimako ga wannan da aka yi mana da local government son da lako da gidaje sun yi yawa wanda suka rurushe, mutane yanzu ba su da ɗakin kwana, gonar da za a samu sama da buhu 50 wani ko buhu ɗaya bai samu ba
a kwanakin ba. Hukumar raya shi rayuwa maso gabashin Najeriya ta kawo wasu kayayyaki wanda mu ma mun je gurin an ba wa gwamnatin jiha, shin ba a raba muku ba ne ka zo kana neman wannan tallafi?
Gaskiya ba abinda aka ba ma karamar hukumar son din nan daga yankin Lakon nan ba abinda aka ba.
Shi kuwa Muhammad Ibrahim daga karamar hukumar Numun shine da wanda ya jawabi a madadin dukkanin al'umma da suka shiga cikin wannan halin ni yasu sakamakon wannan matsala na ambaliya. Daga karamar hukumar Numun,
ruwa ya mana ambaliya, ya rurushe mana gidaje da dakuna da katango, duk kuma an rarraba kaya, mun gani da idanunmu an kakai an babbai masu unguwa, amma mu basu bamu ba.
Ku da matsalar ta shafa ke?
Eh, bamu samu ba. Iya wanda yake hannu da shuni, wanda yake yaran manyan su aka rarraba wannan kaya.
Ita kuwa Fatima Yakubu ita ce dai ta yi magana a madadin dukkanin mata da suka shiga cikin wannan matsalar daga karamar hukumar Fufore a jihar Adamawan, wadda tace
ba wanda bai san ruwa barnan da ya a Adamawa state ba. To mun ji labarin gwamnatin Najeriya ta bada tallafin abinci, kuma mutane da yawa sun tabbatar da hakan sun gani, shi yasa mu muka gaskanta hakan din mun yi da an kawo. To ba mun ga an komai ba. Magana da nake maka a yanzu haka, ina rike da yara kwaya 10 a hannuna, baban su bai da rai, ga muna gidan haya, dan dakunan da muke cikin din ya rushe, yanzu a makwabta aka taimaka aka ba mu daki muka zauna.
To koyaya mahukuntan jihar Adamawan suka raba wannan kayayyaki, duba da cewa waɗanda lamarin ya shafa sun koka da kuma shiga halin ni yasu? Tambayar kenan Dr. Muhammad Aminu Suleiman, wanda ke zama sakataren dindindin na hukumar bada agajin gaggawa na jihar Adamawa, wanda ya ce
kaya dai an raba. Yadda aka raba kuma kowace karamar hukuma akwai shugaban karamar hukuma, akwai memba na majalisar jiha daga wannan karamar hukuma, akwai commissioner, su ne mataki na farko a committee din. Sannan kowace karamar hukuma tana da committee da ake kira local emergency management committee, wanda vice chairman na wannan karamar hukuma shike shugabanta. Kisabilillahi kayan da aka kawo ba zai wadatar da kowa da kowa ba, in fact ba zai kai ko 10% na wa'anda ambaliya ya shafa a wannan jihar ba.
Masu iya magana kan cewa na sama yace ya sake, na tsakiya kuwa yace ya wuce, sai dai na kasa yace har yanzu bai gani ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Jami'an tsaro musamman na 'yan sanda sune tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyin su ya rataya a wuyansu. Dokar Najeriya ta bayyana karara ayyuka da ƙarfin iko da 'yan sandan Najeriya ke da shi, da suka hada da hana aukuwar laifuka da gano su, kare lafiya da dukiyoyin jama'a, tabbatar da doka da oda, tilasta aiwatar da doka da oda ba tare da cin zarafi ba, wanzar da zaman lafiya da sauransu. 'Yan sanda suna da matukar muhimmanci yayin gudanar da zaɓe, domin suke kare matakan gudanar da zaɓe, ba da kariya ga dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe. Su ne kuma ke ba da kariya ga gine-gine da kayan aikin gudanar da zaɓe. 'Yan sanda su ne kuma ke kare bayanai da suka jibanci zaɓe daga duk wani hari da zai hana gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali. Kan haka ne wata kungiya da ke zaman kanta a Abuja mai suna Clean ta horar da jami'an 'yan sanda, musamman DPO da ke aiki kudda-kudda al'umma daga jihohi 6 da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, don fargar da su kan aikin da ya wajaba a kansu lokacin zaɓe. Baba Yola Muhammad Musa shine DPO yankin Mararaba a jihar Nasarawa yace taron bitar ya kara fadakar da su kan aikin su.
Tarun yana kunshe da abubuwa daban-daban, dokokin zaben, dokokin mukarran kanmu, haƙƙin mata, harkan zabe da sauransu. Yana kunshe da abubuwa dewa.
Ta yaya za ku yi amfani da irin wannan horo da kuke samu domin fadada aikin ku ta yadda ƴan uwanku za su gane cewa ya kamata su yi aikin su na tsaron ƙasa ne maimakon a ce suna cin zarafin mutane?
Shi ɗaya daga cikin muhimmanci zuwa nan kenan, domin shi a matsayinka na shugaba, idan waɗannan dokokin baka sani ba, idan waɗannan tsarin baka sani ba, idan baka koya waɗannan abubuwan ba, sai ka ji yaranka ba abin da za su sani. Ilimin da muka samu nan insha Allah za mu je mu fadakar da su. Akwai abin da ke kiran step down.
Garin Ukur a jihar Plateau kamar sauran wurare na da al'umma daban-daban da a wasu lokacin suka fuskanci matsalolin tsaro. DPO garin Ukur Guful Balmon Jibrin yace da zarar kammala taron bitar za su fara tattaunawa da waɗanda ke da ruwa da tsaki don gano maboyar bata gari da za su iya kawo cikas a harkokin zabe.
A zamana na gane shirin zabe ba ranan zaben bane, shirin daga kafin zaben ne. Kowa ya kamata ya gane role nashi, kowa ya kamata ya gane abin da ya kamata ya yi. Yanzu a zaman nan zamu koma mu sake strategizing kan da zamu rage wayannan matsalolin da an san sun saba faruwa. Insha Allah zamu samu raguwa a wayannan abubuwan. Zamu identifying wayannan wuraren mu kuma tura mutanen mu su samu mana intelligence don mu san kan da zamu tsare wayannan abubuwan. Kare faru wuraren da mun san akwai easy exits da muna da issues na banditry da kuma da su thuggery in nan. Zamu san kan da deployment namu zamu concentrate sosai akan wuraren nan don mu rage masalolin nan.
Kakakin runduna ƴan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel yace matsalolin tsaro da wasu kananan hukumomi a jihar ke fuskanta musamman tsakanin makiyaya da manoma sun ragu matuka, kuma suna sa ran za a kawo ƙarshen su kafin lokacin zabe.
Mun gano gurin da shirinmu ya kasa, kuma insha Allah mun koma za mu sake bude su. Sha'anin tsaron da aka dan samu a bangaren jihar Nasarawa da birnin tarayya wato Abuja an maganta shi. An maganta shi, an tura yan sanda sun je guraren can, kamu ma an yi, kuma muna kan cigaba da bin bayan masu tayar ma mutane hankali a wancan guraren, inda yaddan Allah abubuwan nan ba za su sake faruwa a wancan bangaren kuma ba.
To banda bangaren Abuja, ta bangaren Nasarawa da Benue, kananan hukumomin Kiana, Awe da sauransu, ana samun matsaloli sosai tsakanin makiyaya da manoma. Na san jami'an ku suna kokari, amma wani yanayi yanzu ake ciki wanda za a dakile shi kafin lokacin zabe?
Matsalolin da muke samu a wancan bangaren Benue da Nasarawa, masallan makiyaya da manoma ne ya dan ragu yanzu, kuma matakin da aka dauka shine wato commissioner ƴan sanda CP Muhammad Meyaki Baba ya kira makiyaya da manoma yayi zama da su. Kowa ya faɗa nasa mene ke sa suke samun wayannan matsalolin. An faɗa musu amfani daɗin zaman lafiya. Sun gane an wasu da mada sun bar guraren da suke noma da wurin da suke kiwo, wasu sun koma. Wato IDPs ko su camps da dama suke, amma rurrufa wasu sun koma zuwa gonakinsu da guraren da suke kiwo. Da yaddan Allah bara samu wani masala lokacin zabe a wayancan bangaren ba. Ba za mu ce muna da rashin ko karin kayan aiki ba. Duk wanda muke da shi da a hannu za mu yi amfani da shi da kyau, mu kuma ga cewa al'umma sun je sun sa zabensu ba wanda zai dame su, kuma za a yi shi lami lafiya.
Shi ma mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo yace babban aikin da ke gabansu shine na fadakar da al'umma su fahimci muhimmancin yin zabe cikin kwanciyar hankali da lumana.
I want to assure you that the command, as Plateau State Command and the Nigerian police as a whole, has put up powerful strategies to ensure that this election is peaceful.
Yace ina tabbatar miki cewa hukumar ƴan sandan jihar Plateau da ma daukacin ƴan sandan Najeriya sun sanya matakai masu ƙarfi don tabbatar da cewa wannan zabe ya gudana cikin ƙoshin lafiya. ASP Alabo yace sun gano wurare da ke da alamun tashin hankali, kuma za su dauki matakai akan su.
And what we should do at this point in time is to avail the police of a lot of information.
Kakakin yan sandan na jihar Plateau yace babban abin da suke bukata daga al'umma shine sahihan bayanai na inda bata garin ke taruwa a unguwanni da masu tada zaune tsaye da neman cutar da jama'a kuma jama'a su sani cewa zabe ba batun ayi ko a mutu bane. Idan har wanda kake goyon baya bai samu nasara ba, zai iya samun sa'a a wani lokaci don haka a guji tashin hankali. Mr. God Peter Shamaki shine jagorar kungiyar Clean da ta gudanar da taron bitar.
A gaskiya a 2015 partially 2019 bayan election an samu wayansu irin damuwa da bai kamata ba, kuma mun san cewa in ba zaman lafiya ba security ba za iya samun peaceful election ba. Kuma duk lokacin da jama'a suka gan cewa kaman police ba sa bayar da haɗin kai don a samu election da ya kamata a samu, mutane suna iya protesting, kuma mun gan cewa haka bai dace ba. Shi yasa muka kawo su don mu fara wannan training in early enough su san mene expectation din mutanen Najeriya gare su, su ga mu mene nasu damuwan da za mu iya taimaka mu taimaka, kuma mu tuna musu da aikin da ya kamata suna yi don wata rana ba wai su ba san aikin ba, amma aiki na musu yawa don an zo kusa da election haka ya kamata san matakin da ya kamata su ɗauka don kar a gan kaman suna supporting party A ko party B. So don haka abin da ya sa muka kawo su kenan.
Me kuke fatar gani a ƙarshen wannan taro?
A ƙarshen wannan taron muna son mu tabbatar cewa duk inda da ya election a Najeriya mutane ba su ji shakkan fita su je su yi casting vote ɗinsu ba, kuma in an gama election ɗin kar a ce dan election an kashe wani ko an kona gidan wani ko an kona motan wani ko kuma an samu damuwa, dai a tabbatar duk kokarin da mu iya musamman in Najeriya da kuma su mutanen tsaro su taimaka dan a samu peaceful election, kuma election mutane su ce wannan election daidai kam an yi kokari, dukkan bai dade zabe ba ya je court wani ya ganka wanda a cuce shi ya kuka wa aine. So duk abin da dami mu kiyaye so da bayan election kar a samu zanga zanga da ake samu ko damuwan nan, duk mun wa juna magana, kuma fatan mu ne cewa mun saurare juna, kuma duk inda ya kamata a samu sauki inda duk ne ya kamata mishi magana damar magana dan a samu peaceful election, kuma da election da kowa dai ji dadi, dai ba ma so dai mu ji dai an kashe mutane wannan election din gaskiyan kenan.
Amma daga karshe kun fadakar da al'umma su ma su gane muhimmancin cewa ya kamata su yi zabe cikin kwanciyar hankali.
Kullum muna cikin magana wa jama'a, kuma muna son godiya radio stations ɗinku da kara bamu space don mu yi irin wannan maganganun wa mutane. Akwai program da muke wannan na security ne, akwai wanda mu wa community leaders, akwai wanda mu wa matasa, akwai wanda mu wa mata, don mun gane cewa wannan abun dole na yi magana da stakeholder gaba daya. So don a samu irin wannan cigaba da irin wannan tafiyan da muke yi dole mu involving kowa. In Allah ma ya sa mun samu ku idan mu kira media su ma su san nasu role din, because a lokuta da yawa akwai news da media da su ba da bai kamata su bayar ba, akwai report da ya kamata su dauka from balance angle ba su dauka ba, dan haka we want even media people to be sensitive in terms of their reportage. So wannan aikin ya shafi kowa, kuma muna fata cewa dukkan mu da mu sa hannu dan mu tabbatar cewa wannan Najeriya din an samu kwanciya, dan a gaskiya in Najeriya ta fashe yau fa ba Africa continent ya daukan mu. So dan haka dan zaman lafiyan Africa ma da duniya gaba daya dole ne kowa ya tabbatar cewa election irin wannan bai kai wannan damuwan ba.
Mr. God Peter Shamaki kenan, jami'in kungiyar Clean da ta horar da yan sanda matakan tabbatar da zabe mai tsafta cikin kwanciyar hankali. A watan Fabrairun 2023 ne za a fara gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya da zai samar da shugabannai a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Mai saurare, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Abdulham Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa. Kwanaki 12 kenan da fara gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a ƙasar Qatar. Wasu ƙasashen za su koma garuruwansu, a yayin da wasu kuma sun yi nasarar kaiwa ga matakin kihuwa ɗaya ƙwale. Sannan kuma ɗan ƙwallon duniyan nan Cristiano Ronaldo akwai yiwuwar zai koma ƙasar Larabawa don ci gaba da muzalle da a can. Za ku ji cewa 'yan wasan ƙwallo guda biyu masu suna Pele guda daga cikinsu ya mutu, yayin da gudan aka gazaya da shi asibiti. Yanzu kan ga jerin kasashen da za su koma kasashensu bayan gazawarsu kaiwa ga zagayen kihuwa ɗaya ƙwale a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ke gudana a halin yanzu a ƙasar Qatar da ake kira da sunan Round of 16.
kasashen da tasu tattara nasu ne nasu su koma gida sun hada har da mai masaukin baki kasar Qatar da kuma Canada da kasar Iran da kuma kasar Wales. Sauran su ne kasar Ecuador da Denmark sai Tunisia da kuma kasar Saudiya da kuma kasar Mexico. Kasashen da suka sami kaiwa ga bugun kihuwa ɗaya kwale sun hada da kasar Faransa, Portugal, Brazil, Netherlands, Senegal, Ingila, USA, Australia da Argentina da kuma Poland. Halin da ake ciki kuma dan wasan kwallon kafa dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo zai koma wasan buga kwallo a kasar Saudiya wa club din Al Nassr, wanda a da captain din Nigeria Amir Musa yayi wa club din wasa har na tsawon shekaru biyu. Kamar yadda rahotanni ya iso mana, za a biya Cristiano Ronaldo kudi fam na Ingila miliyan 173 a kowace shekara. Kamar yadda yarjejeniyar kwantaragin ya shimfiɗa, shi dai Cristiano Ronaldo ya soke kwantaraginsa da club din Manchester United na kasar Ingila. Kamar yadda kafar AS Masa ta ruwaito, ana sa ran Ronaldo zai sami euro miliyan 200 a kakar wasa da suka hada hadda albashinsa da kuma tallace-tallace. Ronaldo yana da shekaru 77 a duniya. Akwai shahararrun masu wasan kwallon kafa a club din da suka hada hadda tsohon goalkeeper club din Arsenal David Ospina, tsohon dan wasan tsakiya na kasar Brazil Luis Gustavo da kuma dan kasar Ghana Vincent Abubakar. Edson Arantes do Nascimento, wanda ake kira da sunan Pele, dan kasar Brazil, an sake gazaya da shi asibiti domin tantance lafiyarsa a sanadiyar wani kumburi da ya bullo masa a makogaro a shekarar bara. Sai dai ɗaya Pele din mai suna Kelly Nascimento ta shaidawa masoyansa cewa babu damuwa. Pele dai a yanzu shekarunsa 82 ne. A ɗaya gefen kuma, mai koyar da wasan kwallon kafa a club din Plateau United da ke garin Jos a Nigeria, mai suna Audi Isa, mai lakanin Pele, Allah ya yi masa rasuwa a gidansa da ke kan titin Ali Kazaure a birnin Jos. Da wannan nake cewa Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Tare fatan za a mana afuwa shekarun Ronaldo 37 ne ba 73 ba. Yanzu ga labarai a takaice.
Gwamnatin Taliban ta kara matakin haramta watsa shirye-shiryen rediyo na FM daga wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu da Amurka ke ɗaukan nauyi, ciki har da BOA Afghanistan, bisa zarginsu da kare dokokin cikin gida na ƙasar. Haramcin na BOA da Azadi Radio, waɗanda wani ɓangare ne a Afghanistan na Radio Free Europe, Radio Liberty ko RFERL, ya fara aiki a yau Alhamis ɗin nan kwana guda bayan da ma'aikatar yaɗa labarai da al'adu ta Taliban ta ce ta samu korafe-korafe game da shirye-shiryen da suke watsawa, amma babu takamaiman bayani. Tawagar kwallon kafar mata ta Amurka za ta samu ƙarin aƙalla ninki uku daga tawagar maza a gasar cin kofin duniya, fiye da yadda ta samu saboda lashe gasar cin kofin duniya ta mata a 2019. Hakan ya biyo bayan sabuwar yarjejeniyar raba kuɗaɗen da aka samu a gasar cin kofin duniya. Nasar da 'yan wasan suka yi a kan Iran da ci 1 da nema a daren ranar Talata da ta gabata ya ƙara kuɗin da suka samu a gasar cin kofin duniya zuwa kusan dala 380 ga kowane ɗan wasa da ke cikin tawagar.
To, masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, da agogo ke cewa yanzu ƙarfe wato kusan 4 ne na yamma a nan Washington DC, sauran minti 1:30 kenan. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta a kodi yaushe muna nan a shafinmu na internet, wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za a rika samun labari da dumadumin su. Kazalika a kodi yaushe muna nan a shafinmu na Twitter, Facebook da Instagram, domin samun wato sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan amuradin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa, sai kuma Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin, da kuma injinin mu na Nelson Lopez. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.